بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na Litinin daren Talata wanda yayi daidai da 29 da watan Zulhijja bayan hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 17 da wata na 7 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad dawa wanda wani suka fi sani da cewa al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka wanda yau za mu tashi darasi na 18 ko 17 17 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a jerin darussan da muke gabatarwa wanda wannan shine karatun farko bayan tafiya hutun babbar sallah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna kuma kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe muna muna nan akan bayanin da mali yake muna akan abun da ya shafi ruduwa da kai da wasu daga cikin ɗan uwa musamman ma waɗanda ba jahilai bane sun yi karatu na addini suke ruduwa da wasu ababe wanda mallan can ya gaya mana cewa akwai wasu ababe guda biyu wanda ya kamata mutun ya sani wanda da su ne yake samun cin nasara a wannan rayuwa ta duniya da ma rayuwa ta alkiyama abu na fari mutun ya san menene ke jayo alkhairi kuma ke jayo sharri wannan abun kowanne mutum ya akwai bukatuwar kasansa ka san wani ababe ne ke jayo alkhairi wa dan annabi adam kuma wasu ababe ne idan mutum ya aikata yake jawo ma kansa sharri a rayuwa wannan kuma yana faruwa ne ta hanyar ababe guda uku da mallan yayi bayani abu na farin ya kuma mu littafin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abunanku kuma watan tarihi na magabata da aka bayar domin ya zamanto izina gare sa sai abu na biyu da mallan yayi bayani shine mutun ya nisanci abunda rayuwar sa take ruduwar sa da shi domin wannan rayuwar tana gafalar da mutane sai yasa ayi Allah subhanahu wa ta'ala yace wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى duk wanda zai iya control kin rayuwarsa ya hana son sa akan bin son zuciyarsa to Allah yake cewa kuma bayan ya ji tsoron sa to aljanna ce makomarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mun kwana akan mala fadi maliki to qalu wa huwa la yarda an yakuna fil nar ahad min ummatihi wa hadha min aqbahi al jahli wa abyan al kadhib alayhi suka ce malici wa minhum daga cikin rudadu wanda zuciyar su da kuma shedan su rudatar da su man yaghtaru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabi huwa wa adrabuhu min an-nusus min nusus al-qur'ani was-sunnah daga cikin akwai wa'anda suka rudu da mummunar fa'inta ta addini wanda ya fa'ince ta shi da tsararsa daga cikin nassin alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fattakalu alaiha sai suka yi duko da wa'annan hadisan da kuma ayoyin da suka fa'inta a birkice kattikalu ba'dihim ala qawlihi ta'ala kamar yadda wasu da cikin su suka dogara tawakkali na ƙarya akan zancen fadin Allah da yake cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka ya kai annabin Allah fatarda sai ka ji ka yarda ka gamsu wanda wannan a ƙarshen wannan ayar malamai suna hakaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wata rana da ya tuna halin da za a kasance a gobe alkiyama annabin Allah ya fashi da kuka yana kuka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibril agunsa ya tambaye sa me ya sanya sa kuka yace ka tambaye sa ya kai mala'ika wa rabbuka a'lam amma ubangijinka ya san meye sai yake tambaye yake cewa halin al'ummarsa shine sai Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fasarda wanda da sannu ubangijinka zai baka har ka yarda wanda idan aka je kiyaman za a bashi damar ya ceci al'ummarsa daga huta zawwa aljanna wanda kuma ba shi ba mafiya dukkanin annabawan Allah baki daya kowane annabi sai Allah ya ba sa ceton al'ummarsa sai dai al'ummar manzon Allah ta fi yawa agun ceto da suka fahimci wannan ayat tunda Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka da sannu Allah zai baka fatarda kuma zaka yarda to shi suka ce wa huwa la yarda an yakuna fil nari ahad min ummati shi kuma ba yadda za a yi manzon Allah ya yarda ya gamsu a ce ga wanda daga cikin al'ummar sai na cikin wutar jahannama saboda manzon Allah yana tausaya wa al'ummar sa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim game da masu imani annabin Allah mai tausayawa ne yana tausayin bayin Allah subhanahu wa ta'ala to yana san al'ummarsa to ba zai yarda ba a ce ga wani daga cikin al'ummarsa yana cikin wutar jahannama to sai ibnu al-qayyim al-jawziyya yayi musu raddi yace wa hadha min aqbahil jahal wannan cikin jahilcin ba wannan mummuna ne ba kikkiawa ba yace min aqbahil jahal sifa ala wadni af'al inna daga cikin mafi munin jahilci mutun yayi fa'inci ayar alqur'ani a irin wannan fa'intar yace wa abyanil kadhibi alai kuma wannan kusan ƙarya ce mafi fitowar filin ƙarya ga aka dangana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yarda bima yurdi rabbahu bimi shi annabin Allah yana yarda ne da abinda Allah yake yarda da shi abinda Allah yake so to da wannan abin ne manzon Allah yake kauna wallahu ta'ala yurdihu ta'dhibu az-zalamati wal fasqa wal khawana wal musirrina 'ala al-kaba'ir shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gamsu ya yarda akan ya azaltar da az-zalama zalimai masu yin zal duk wanda yayi zalunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda makansa a azaltar da shi mujama mun fahimta wal fasqa da kuma fasikai da suka doge akan fasikanci idan ka ce fasikanci shine irtikabin wani abu daga cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kun ga misalin kamar zina ba kafirci bace fasikanci ce shan giya ba kafirci bane fasikanci ne shan taba ba kafirci bane fasikanci ne jama mun fahimta sata ba kafirci bace fasikanci ne to wa'annan fasikan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da yami ya azabtar da su wal khawana da kuma masu jam'u kha'in maciya amana masu cin mayaudara wal musirrina 'ala al kaba'ir da kuma suka doge akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala al khawana wala an dai kasance wal suka kha'inci Allah subhanahu wa ta'ala domin akwai yaudarar Allah kamar da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون اي يودر الله سبحانه وتعالى شيء كمر ك كاي ابند الله سبحانه وتعالى يا امرتك اما با دنسا با كا يودري كانك ka yaudari kanka ne ka yaudara a wannan bangaren. Abu na biyu, yaudarar bayin Allah subhanahu wa ta'ala, mutum ya rada ka kuma ka ha'ince sa, ka yaudare sa. To in ka yaudari mutum a irin wannan yace Allah ya isa, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maka uquba sakamakon wannan abun. To shine malaka yake cewa wal musirrina ala al kaba'ir, da kuma masu dagewa, masu dogewa, su nace, kusan akwai masu nacewa akan sabon Allah. Mutum ya san abu laifi ne amma ya tai, ya dage, akwai wanda yana yin laifi bai san ko laifi bane, amma mutum ka san laifi ne kuma ka dage akan sa, to laifinka yafi muni bisa wanda shi bai sani ba. Shi wanda bai sani ba Allah yana masa uzuri na bai sani ba, amma kai da ka sani ka aikata, to baka da uzuri gaban Allah subhanahu wataala. Shi yasa ai Allah ya faɗa game da ire-iren waɗannan mutanen, yace fala yu'zanu lahum fayatazirun, fala yu'zanu lahum fayatazir, yace wailu yawma idin lilmukazzibin, ba za a ma ba su dama ba gaban Allah ba, za su kai hanzari saboda sun san abinda suka yi laifi ne kuma suka aikata. Sai Allah ce kore ina azaba, ya tabbata wa masu ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala. Malace fa hasha rasulahu, Allah ya tsare annabinsa. Allah yarda bi, Allah yarda bi ma yurdi rabbahu, ace ga annabin Allah yana son abinda Allah baya so. Allah ya kare, Allah ya tsare manzon Allah, ba za ta yi ba annabin Allah ya so abinda Allah baya so. Duk abinda kaga manzon Allah yana son sa, to Allah subhanahu wataala yana son wannan abun. Idan aka ce maka manzon Allah baya son kaza, to Allah subhanahu wataala shi ma baya son wannan abun. Daka ba yadda za a yi manzon Allah yake abin da shi Allah subhanahu wataala yake so. Malace bima yurdi rabbihi rabbuhu subhanahu rabbuhu subhanahu tabaaraka wataala. Malace wakattikali ba'duhum ala qawlihi, wasu daga cikin kuma sun dogara da fadin Allah subhanahu wataala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, ai ubangiji subhanahu wataala yaghfiru dhunuba jami'a, tabbas yana gafarta zunubai baki daya. Da Allah yace inna Allah yaghfiru dhunuba, kaga Allah ya kawo harfu nasb wa tawkid inna, sai kuma yace yaghfiru dhunuba, sai kawo al-ma'rifa, ashe dukkanin wani laifi da mutum zashi to Allah zai gafarta, kuma jami'an sai tawkidi yace baki daya, dukkanin wani laifi da mutum zai aikata to Allah subhanahu wataala yana gafarta sa. To wasu daga cikin daliban ilimi da malamai sai suka fake da wannan ayar cewa duk abinda mutum zai aikata na laifi to Allah subhanahu wa ta'ala ne gafara ne, saboda ya faɗa yace qul ya ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, yace ya ku wal zakai banna wa kawana suka ketara iyakar da Allah ya tseda su akai, la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke sa rai daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan kun mutu za ku je huta Allah ba zai gafarta muku ba. Allah ya ce a'a, idan kun yi laifi ku doki Allah gafara, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ku roki gafarar Allah subhanahu wataala ko ku roki Allah ya gafarta muku, haka Allah yake so. Ko to kar ku sa cewa duk abin da za ku yi na laifi Allah ba zai yahe muku ba, a'a, sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai baki daya. Malla ce wa hadha aidan, wannan ma wannan fa'idar cewa mutun ya dage akan sabon Allah, ya rike ya ta sabon Allah bisa ya san kuskure ne, malce min aqbahil jahili, wannan ma tana da cikin munin jahilci, kusan jahilai kala kala ne. Akwai wanda ke jahili ne, jahilcin nasa bai kai ololuwa ba. Akwai wanda kuma mafi girman jahilci shine mutun ya fahimci ayar alqur'ani birkice, ba yadda magabata suka birkice suka fahimce ta ba. Shi a fanni na shari'a ana istinbati, ana kama shari'a ne a wurare guda hudu, wanda idan ba nan bane to ba a karbar shari'a ba daga wurare wanda ba su ba. Da farin duk abin da zaka faɗa to ya kasance daga littafin Allah subhanahu wataala ne, kuma wannan abin da ka fahimta a littafin Allah ya kasance bisa fahimtar magabata na gari, ya zamanto abin da kai da ka fasara ayar alqur'ani mai girma, to an samu cikin salafus salih wanda ya fasara ta haka. To in ko kai zaka fassara ta anaka fahimtar, to malamai suna ganin kai baka kai a matsayin fassara alqur'ani mai girma ba, domin fasara alqur'ani kace zaka fasara ya fasara qur'ani ya kashi 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 akwai at-tafsirul qur'an ay at-tafsirul qur'an at-tafsirul qur'ani bil qur'ani fasara qur'ani da alqur'ani fasara qur'ani da alqur'ani akwai at-tafsirul qur'ani bis sunna fasara qur'ani da sunnar manzon Allah sannan kuma akwai at-tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba fasara alqur'ani da da zancan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine at-tafsirul qur'ani bil ma'abi bi aqwalil ma'asahaba al-ma'su sai kuma bangare na bi shine yanqasimu at-tafsir ila at-tafsir bil ra'yil mahmud wa bil ra'yil mazmum ana fasara qur'ani ta hanyar ar-ra'y ta hanyar mutum fahimtar sa shima akwai ka'idodi ya kasance ar-ra'yul mahmud ra'ayi ne wanda yake gamsacce wanda magabata sun tafi akai idan mutu qur'ani ne zaka fassara zaka ciro aya akai idan zaka fassara ayar alqur'ani to an samu magabata sun fassara ta a wannan zancen ina fatan mu fahimta abu na biyu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi ingantattu domin akwai hadisai na ƙarya akwai hadis wanda akwai abinda ba ma hadisai bane kuma mun taso an gina mu akai zaka ga a islamiyya wasu ana ta karanta su wanda ba hadis asalin su ba hadisai bane ƙarreki da aka danganta su da annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai hadisai ingantattu alal aqalla ka iktifa'i daga ce bukhari da muslim ko bukhari da muslim da sauran littafan hadisi irin su kutubu sita to da su ma yanzu an samu malaman takhriji sun yi takhrijin hadisan wanda ko ai wani littafi ne za a ce maka wannan hadisi sahihi ne ko hasanun li ghairihi da makamantan wannan to abu na uku kuma bayan alqurani bayan hadisi sai al-ijma taron malamai sun tattaro akan mas'ala sun yi fahimta guda akai wannan duk da ana samu akwai a cikin fuqaha akwai mas'ala khilafiyya kuma akwai mas'ala muttafiq al-muttafiqatu alaiha akwai mas'ala da an yi ittifaqi akai to ana buƙatar ijma'in malamai akan mas'alar to kuma abu na ƙarshe shine al-qiyas qiyasi kuma jama'a ba kowa bake yin qiyasi a suka ce in zaka yi qiyasi a addini to alal aqali zaman to ka haddace qur'ani ya zama maka kamar fatiha in zaka yi qiyasi to qur'anin kai zaman to maka kamar fatiha dai kenan sannan kuma ka zaman to ka kware a wajen tafsirin shi alqur'ani ka san ma'anarsa ba haddacewar ka dai ba a'a ka san ma'anar alqur'anin karan kansa sannan kuma abu na uku idan mun to kana da ido game da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abana da kuma ka karanci ilmin tafsir abana biyar ka karanci abinda ake cewa fiqhu da kuma usulikin sa musamman ma ka karanci usulul fiqh to ta wannan bangaren ne zaka iya samun kai istinbadi bugu da ƙari idan mun to gogage ka goge a bangaren ilimin lugha idan mun to adab idan aka shiga cikin adab kai adibi ne sannan kuma baligi sannan kuma nahawi sarfi idan mun to duk wa'annan ka duk inda aka shiga cikin bangaren ilimi kana da ido akai amma kan a dauko kalma tasrifin ta gagare ka kuma kace zaka yi istinbad zaka yi qiyasi kaga an samu matsala sai idan mun to larabci ma baka fahimce sa ba Allah ya datar da mu to wa'annan shine malaka ke cewa ina daga cikin mafi munin jahilci fa inna shirka dakhilun fi hadhihi al-aya malaka shirka tana cikin abunda tana da cikin aya wannan ayar ta shiga cikin wannan aya fa innahu ra'sul dhunub fa innahu ra'sul dhunubi wa asasuha domin ita shirka ita ce watan ololuwar zinubai duk wani zinubi a duniya to ubansa shirka ce duk wani laifi a duniya to bai kai matsayin shirka a wajen Allah subhanahu wataala ba sannan kuma shine tushen kowane laifi shirka shine tushen kowane laifi wala khilafa anna hadhihi al-aya fi haqqi at-ta'ibin malaci ba sabani gum malaman tafsiri cewa wannan ayar da Allah ya ce inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a to tana bayani game da wayanda suka tuma Allah subhanahu wataala ma'ana idan aka samu mutun yana shirka sai ya mutu bai tuba ba to baya cikin wanda inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a duk wanda ya kuskura ya mutu da yana shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ba zai gafarta masa ba amma mutum zai yi abinda zai aikata na sabo kuma ya roki Allah subhanahu wataala ya nemi Allah gafara ya tuba idan ka ce tuba domin akwai wani tsakanin al-istighfar wa tauba shi istighfar kace astaghfirullah wa atubu ilayhi kamar kana roƙon Allah gafara ne akan abin da ka sani ko baka san shi ba wanda kai ka sani ko baka sani ba amma idan ka ce at-tauba abin ne wanda kai ka san kana aikata shi ka san kuma laifi ne to sai kake roƙon Allah ya yafi maka wannan abu ko kun fahimta amma shi istighfari takan yi wa kai istighfari Allah ya yafe maka laifin da kai baka ma san ko kai shi ba amma shi tuba to shine sai in mutun yayi laifi sai in mutun ya san yayi laifin ne to zai roki Allah subhanahu wataala ya yafe masa sai Allah ya yafe masa sabanin istighfari ko baka yi laifi baka san da laifin ba za ka iya roƙon Allah yami ya yafe maka sai sanya ai aka sunnanta muna yawaita mi yawaita istighfari saboda dan annabi adam baya nisanta da kurakuria a rayuwarsa to malai ce wannan ayar fa da Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a tana bayani ne watan akan waɗanda suka tuba in mutum bai tuba ba to baya cikin sa idan mutum bai tuba ba to baya cikin kuma tuba mun ya zaman to tuba ne daga tace ya zaman to taubatan nasuha kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha kutuma Allah subhanahu wa ta'ala tuban da ba'a garwa yasa da wani abu wanda in ka tuba ka san ka tuba sai dai a tabi wani laifi ba wannan laifin ba malike cewa fa innahu yaghfiru kulla dhanbin litta'ib min ayyi dhanbin kana shi Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru kulla dhanbin yana gafarta kowane irin laifi litta'ib da wanda ya tuba min ayyi dhanbin daga kowane irin zinubi ne duk wanda zai laifi duk munin zinubin in har ka gano cewa abinda ka aikata laifi da kuma ka roki Allah gafara to Allah zai gafarta maka yanzu misali da Kirista zai tuba ya bar abinda yake yi na munin aikin da yake aikatawa na hada Allah subhanahu wataala da wani abin bauta kada bi irin munin abinda Kiristoci suke yi wanda har Allah ya ce takadu samawati yatafattarna wa tashaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda 'inda 'awli ar-rahmani walada saboda fadar da suka yi kawai Allah ya ce sama ta kusa ta tsagi amma wallahi alazim da Kirista zai ce ya gano abinda yake yi na kristanci kafirci ne ba gaskiya bane ya tuba Allah ya yi masa wallahi Allah zai yi masa kamar bai taba yi ba kai kankat bid duniya ba wanda ya kai Abu Jahal nuna kiyaya gawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko to da za a ce maka Abu Jahal kafin ya mutu ya roki Allah gafara wallahi Allah zai gafarta masa duk abinda zaka aikata Fir'aun nan fa da muke jin tarihin sa da ya tuba gabanin mutuwa ta zo masa wallahi Allah zai yi masa innamat tawbatu 'alal ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim Allah yana shirye da ya yafe wa dan annabi Adam amma idan mutun ya kuskura ya mutu bai roki Allah gafara ba akan abin da yake na laifi to baya cikin wannan ayar daka yana tahtal mashi'a yana karkashin ganin damar Allah insha azabahu wa insha ghafara la in Allah ya ga dama ya azabtar da shi in Allah ya ga dama ya azabtar da shi amma ba shakka shi mushriki kam in dai shirka ce wa Allah to ba shakka kawai in ya mutu bai tuba jahannama za ya tafi binasul kitabi was sunna Allah ya datar da mu malai ce walau kanat al-ayatu fi haqqi ghayri at-tabi'i at-ta'ibina la batalat nusus al-wa'id da a ce wannan ayar da a ce wannan ayar tana bayani ne ta shafi waɗanda ma basu tuwo ba to da ayoyin da suka zo suna bayanin azabar Allah subhanahu wataala da duk an roshe su da gabare duk an shafe su da sun lalace da Allah yake ta bayanin misali kamar da Allah yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira to malam jabir inda a ce wannan ayar inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ta shahi kowa da kowa ba har wanda bai tuba ba to sai a ce wannan ayar ba ta da amfani cikin alqur'ani mai girma me ya amfanin kawo ta in dai ko ka ci ka mutu Allah ka je kiyama kuma Allah zai yahi maka to me ya amfanin kuma a kawo ta cikin qur'ani shi ne malam yake so kun ga raddi na ilimi wannan shi yake ce ma raddi ilimi ba a raddi ne malam yake musu ta hanyar ilimi ta hanyar kuma a jayo hankali ka ka gano Allah yayi alƙawarin mutane dewa zai musu azaba to da a ce wannan ayar inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to miye amfanin a kawo bayanin azaba a cikin alqur'ani cewa za a yi musu wani azaba za a yi wani ni amfani mun fahimta ashe kaga wannan tana bayani ne kawai sai wanda ya tuba cikin masu laifin ma sai wanda ya mi wanda ya tuba ya Allah ka taimake mu da tuba kafin mutuwar mu Allah ka arzita mu da tuba gabanin mutuwar mu mala yace wa ahadisa ikhraj qum min al muwahhidin min an nar bi shafa'a da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayanin cewa za a fitar da wasu mutane min al muwahhidin cikin masu tauhidi sune al muwahhidin masu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala min an nar bi shafa'a la batalat cewa za a fitar da wasu mutane daga cikin jahannama ta hanyar ceto a kai su aljanna to da ba ta da baza wayannan hadisan ba su da amfani me amfanin kawo su aya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya mutu a zuciyarsa akwai kwayar azzarra na tauhidi na imani ko to zai shiga aljanna ba zai shiga ba zai dawo a cikin wuta ba akwai mutanen da Allah zai kai su a jahannama ai musu azaba bisa dalili na wasu laifukan da suka aikata daidai iya laifin su dukkanin gangar jikin su za a kona su amma ban da goshi su inda suke dora goshi suna bautawa Allah subhanahu wataala dalili a zuciyarsu akwai ikhlasi sun yi dan Allah in akwai tauhidi a zuciya mutun ya mutu to koda zai shiga ko ya shiga huta sai an fitar da shi Allah ya sake halitta su a tsamo su daga hutar jahannama a kai su aljanna shi yasa wallahi ba abunda ya kai tauhidi a duniya kare ta Allah duka mazancin anan ne yake duka zancin anan ne yake su dai kan duk wanda ya mutu da tauhidi duk wanda ya mutu da tauhidi to ba yadda za a yi dawo ma cikin wuta babu Allah zai sa shi ina zai sanya shi aljanna ko da ko an kai shi za a musu azaba daidai abunda ya aika ta ne fi jama mun fice karatu to da haka da a ce wannan ayar da wanda ya tuba da wanda bai tuba duk ta gane to kaga ba bukatar a kawo bayanin azaba da cewa kuma za a ceci mutane a kai su aljanna gashi ta yashu yawmal qiyamati thalathatun wa thalathun mutane guda suna ceto a ranar tashi alkiyama al-anbiya annabawan Allah za su yi ceto sannan kuma washuhada haka shahidai za su yi ceto sannan wal ulama da kuma malamai kuma alqur'ani yana cewa mala'iku za su yi ceto har Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina daga cikin su akwai mala'iku sannan kuma akwai abun nan akwai alqur'ani akwai azumi duk yana ceto kaga duka wayannan ababen za su yi ceton wayanda suke huta ne ba a kai su ina a kai su aljanna mala ce wa hadha innama utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmihi wannan fa yana nuna cewa shi ma'abuci wannan fa'intar an bashi karamin ilimi kadan ne baya da dogon ilimi wa fahimi kuma bai fahimci karatu ba so tsari mutum zai ta karatu amma baya fa'inta karatu daban fa'inta daban kana aika karanci abu baka fa'ince shi kuma kana aika fa'inci abu baka karance shi ba to wanda yafi shine wanda kuma aka ba ga karatun kuma ga fa'inta to Allah ka ba mu karatu kuma da fa'inta kuma mai amfani mai albarka malaki ce fa innahu subhanahu ha huna ammama wa atlaqa wa ulima annahu arada tabi'in a wannan ayar ta gabata Allah subhanahu wa ta'ala ammama ya gani wa atlaqa kuma sai ya saki cewa inna Allah yaghfiru dhunuba Allah yana gafarta zunubai jami'an baki daya kaga duka Allah ya tattaro zunuban baki daya sai malaki to fa ulima annahu arada tabi'in anan fa duk mutum mai lafiyayyen hankali da tunani zai iya gane cewa ashe ana bayanin waɗanda suka mi suka tuba ne ashe wanda bai tuba ya cikin wannan garabasa sai ma ce wa fi suratul nisa khassasa wa qayyada a suratul nisa kuma Allah ya kebance kuma sai ya takaita abun yace inna Allah la yaghfiru dhunuba ay inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta duk wanda ya hada shi da wani duk wanda ya hada Allah da wani abun bauta ya mutu bai tuba to Allah baya gafarta masa sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba shi ma liman yasha da wanda Allah ya ga dama ba kowa bane Allah zai gafarta ma wanda shi Allah ya ga dama to kaga a ce mutun yana ta hatal mashi'a shi ma akwai matsala ko a ce mutun yana cikin ta hatal mashi'a to akwai matsala Allah ya datar da mu sai mali yake cewa fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru ash-shirk Allah ya bada labarin cewa shi baya gafarta ba wanda ya mutu bai tuba yana shirka duk wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba to Allah baya gafarta masa wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu kuma ya bada labarin cewa idan laifinka bai kai shirka ba ka mutu Allah yana iya gafarta maka shi ko da baka yi ni ba baka tuba ba amma in ya kai shirkan to Allah subhanahu wataala baya gafartawa walau kana hadha fi haqqi at-ta'ibi lam yufarriq bayna ash-shirki wa ghayrihi da ace wannan ba zance ba ana zance bane na kan wanda ya tuba to da Allah bai bambanta tsakanin shirka da wani sa ba da ana zance ba zance wanda ya tuba ake zance to da Allah ba amfani ya kawo shirka da maka da wani shirki a cikin wannan ayar sai ma da ce wa qtirari ba'dil juhali bi qawli kuma da wasu ruduwar wasu daga cikin jahilai da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai dan ya kai mutun ma gharraka ni ya ruda da kai bi rabbikal karim da madabbin ubangijinka wanda yake alkarim mai karanci ya kai dan annabi adam mutun menene ya ruda da kai game da bin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakabaka wanda ya halice ka alladhi khalaqaka wanda ya halice ka fa sawwaka kuma ya daidaita ka fa 'adalaka kuma Allah ya saita ka ya sanya komai a inda ya dace yace fi ayyi suratin ma sha'a rakabaka a cikin kowace sura da ta kamata shi Allah ya daidaita ka akai kaga Allah ya kai mai karanci Allah ya baka labarin abun da duk duniya ba wanda ya isa maka wannan abun sai shi halitta daidaita kai ya muka sanya kowace gaba inda ta kamata da shi kaga idanu suka dace da kallo hannu ya dace da dauko abu ko kafafu suka dace da tafiya to da ba Allah bane zai yi halittar ya yi halittar da an samu matsala wala Allah sai a samu zaman to faraci dan wani sai kawai a ce ai hannu zai dinga kallo amma sai Allah ya sai idanu suke kalla kuma suke zume to wasu daga cikin jahilai da ma yaga su ba yace jahilai saboda ba su fahimci abun ba suna sun suka rike wannan ayar kamar wai idan aka je kiyama Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim fa yaqulu karamahu sai ce ya Allah karancin ka ne ya rudar da ni karancin ka saboda kai mai karanci ne shi yasa na rubuta ta abun da daga dama to mallai ce wannan jahilci ne mallai na zo su yi wannan jahilci ne wa yaqulu ba'duhum innahu laqana al-muqtarra hujjatahu wasu daga cikin suke cewa ai shi Allah ma ya baiwa wanda yake rudadde ya ba sa satar amsa in an zo kiyama Allah ya tambaye mutum me yasa in ya kai kaza sai ce Allah karanci saboda kai mai karanci ne azimin azaba bai kara maka komai kuma yafi bin bai kara maka komai daga kai Allah mai karanci ne to sai malike so yace mu idan aka koma tafsirin wannan ayar da Allah yace bi rabbikal karim shi alkarim kinna ai shine Allah ya fasara yace alladhi khalaqaka waye alkarim sai yace wanda ya halice ka Allah yana so nuna maka cewa karancin da shi Allah ya yi maka shine na halittar ka halittar ka da Allah ya yi karanci ne fasawaka kuma ya daidaita ka fa'adalaka kuma ya tsara komai a inda ya kamata ya zamanta da Allah ya ga dama sai Allah shi yi maka kunne bayan kwatta sai ya maka ido guda tsakiyar kai amma fa'adalaka sai ya daidaita ka ko kun fahimta to wannan shine karanci to su kuma sai suka rusa suka fahimci a'a ai shi Allah mai karanci ne ko da kai masa yana iya lafiya bai ba kuma shi mutum mai karanci al insanul karim duk abin da zakai masa baya waiwaye ko duk abin da zakai masa baya waiwaye sai suka fahimci ai Allah su yafi ko akramul akramina ne to dan kai masa ma to Allah subhanahu wataala to zai iya yafi maka kaga da haka ne sai a ce ashe da fir'auna da hamana da qaruna da sunan muruzu sun tafi aljanna da haka ne da duk sunan aljanna amma kuma wannan ba shi bane sai malaki cewa wa hadha jahlun qabihun wannan jahilci ne mai uni wannan jahilci yayi muni wa inna ma gharrahu bi rabbihil ghurur kale ce abin da ya ruda da shi shine wanda yake rudarwa wa huwa shaytan shine shaydan Allah ya kare mu da Allah ya ta mana ishara kan cewa kar ku yarda wala yaghurunakum billahi al-ghurur kad ku yarda mai rudarwa ya ruda da ku shine shaydan yace wa nafsuhu al-ammaratu bis-su da kuma rayuwarsa wanda take umarni da mummuna aiki wa jahluhu da kuma wautarsa wa hawahu da kuma son bin zuciyarsa Allah ya kare mu kuma Allah subhanahu wataala muke roko da ya sanya albarka da alkhairi cikin abin da muka karanta kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna anan ya kamata mu kwana sai wani sati in Allah subhanahu wataala ya yarda sai mu ƙara akan zancen malam da yake taimu su raddi gabanin mu zo mu ga bayanin da malam zai mun nan gaba kadan akan cewa wa'annan mutanen masu irin wannan fa'intar fa sun fi kowa shiga matsalacin hali a gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya ya gafarta mana ya gafarta mu uwayenmu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a zurriyarmu ya sanya albarka a karatunmu ya sanya albarka a kasuwancinmu sai albarka cikin al'amuran wannan rayuwa baki daya muna ƙara addu'a wannan damana da muke fuskanta Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin ta dukkanin alkhairin da ke ciki Allah ya sada mu da manomanmu baki daya akansa shari kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu na shi baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu abin da yake mai amfani mai albarka Allah ya kare mu da karatun da baya da albarka kuma baya da amfani Allah subhanahu wataala ya datar da mu wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.